daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25, 21 da kuma 16. A birnin Yamai dake Jamhuriyar Nigeria za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma Niyya dake birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio dake Kumasi. Baya ga haka a kodi yaushe muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci yau Juma'a 29 ga watan Disambar shekarar 2017. Muhammad Lalo ne tare da Hafsa dan mai soro muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri namu na yammaci. Yanzu karfe 10 na safe ne a nan Washington DC ga kanin labaran duniya.
Wani dan bindiga ya bude wuta a kofar wata coci a kudancin garin Cairo dake Misra. Ya kashe akalla mutane 4 ya kuma raunana fiye da mutane 5. Rundunar sojojin Amurka ta ce taimakon da take baiwa gwamnatin Somalia kwalliya na biyan kudin sabulu cikin shekara daya. Ma'aikatar harkokin wajen kasar Korea ta Kudu ta ce ta samu nasarar kwace wani jirgin ruwa mai dauke da tutar Hong Kong wanda ya juye mai a jirgin ruwan Korea ta Arewa.
To wata kungiyar hadin kan matasan Afirka ta koka kan yadda ake samun karin dakaran yammacin duniya a nahiyar waɗanda suke zuwa da sunan yaki da ta'addanci da masu safarar bakin haure.
Sun zo da don su yi milkin mallaka. Ya kamata mu fara yin petition, mu fara yin declaration, mu fara yin pression.
To a Najeriya ko ina aka kwana dangane da 'yan fursunan da suka tsere daga gidan yari a jihar Akwa Ibom ya zuwa yanzu?
Wanda suka fice daga wannan gidan yari wanda sanannu wanda aka sani an tsaya su a hanya kuma an mai su gidan yari. Daga taron abin zuwa yanzu na jin an samu dai masu laifi kamar 14 wanda aka same su aka mai su.
Za ku ji ƙarin bayani a cikin rahotannin sannan muna tafi da shirin duniya Amurka da kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana. Amma da farko ga labaran duniya.
Wani dan bindiga da ya bude wuta a kofar wata coci a kudancin garin Cairo dake Misr ya kashe akalla mutane 4 ya kuma raunana fiye da mutane 5. Akalla daya daga cikin waɗanda suka rasu dan sanda ne. Jami'an kasar Misr sun ce an harbe maharin har lahira a wata misayar wuta da aka yi yau Juma'a a wajen cocin Mary Mina a gundumar Helwan kuma sun ce suna kyautata zaton akwai wani dan bindigar don haka suka ci gaba da neman shi. Ana ci gaba da samun rahotanni akan harin amma babu wata kungiya da ta dauki alhakin harin ko da yake kungiyar ta'addar IS ta kashe ma wato ta kashe mabiya addinin Kista da dama a cocina ta hanyar harbi da sakin bam a shekarar da ta gabata.
Rundunar sojin Amurka ta ce taimakon da take baiwa gwamnatin Somalia kwalliya na biyan kudin sabulu cikin shekara daya. Gwamnatin shugaba Trump ta kara hare-haren da take kaiwa kan yan kungiyar Al-Shabab. A shekarar 2017 Amurka ta kai hare-hare kalla sau 34 akan 'yan ta'addan na Al-Shabab. A cewar masu duba ayyukan sojojin Amurka akan 'yan Al-Shabab da kuma wata karamar kungiyar 'yan ta'adda masu goyon bayan IS. Idan aka kwatanta da hare-hare 14 da Amurka ta kai a bara. A wani taron manema labarai, kwamandan sojin Amurka da ke nahiyar Afirka General Thomas D. Walhazer ya ce hare-haren da aka kaiwa 'yan Al-Shabab da na ISIS sun samar da lokaci da kuma sararin da zai taimaka wajen samun ci gaban sojoji da 'yan sanda da ma gwamnatin ta Somalia.
Ma'aikatar harkokin wajen kasar Korea ta Kudu ta ce ta samu nasarar kwace wani jirgin ruwa mai dauke da tutar Hong Kong wanda ya juye mai a jirgin ruwan Korea ta Arewa duk da cewa Majalisar Dinkin Duniya ta yi gargadi akan yin hakan. Kamfanin dillancin labarun Korea ta Kudu mai suna Yonhap ta bayyana cewa jami'ai masu aiki kan iyakar Korea ta Kudu sun ce jirgin ruwan mai suna Lighthouse Winmore ya juye tataccen man fetur ton 600 a cikin wani jirgin ruwan Korea ta Arewa a ranar 19 ga watan Oktoba. Korea ta Kudu ta kwace jirgin a ranar 24 ga watan Nuwamba a lokacin da ya shiga tashar jirgin ruwan Yeosu dake Korea ta Kudu. Jirgin mai suna Lighthouse Winmore yana daya daga cikin jiragen da Amurka ta sa wa takunkumi akan laifin ciniki da yayi da Korea ta Arewa wanda aka riga da aka haramta. Kamfanin dillancin labarin Yonhap ya bayyana cewa Korea ta Kudu ce ta sanar da Amurka haramtaccen cinikin da aka yi.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wa Wata gobara da ta kama a wani ginin bene a birnin New York ta kashe akalla mutane 12. Magajin garin birnin New York Bill de Blasio ya ce wutar ta kashe ƴan garin New York guda 12 ciki har da wani yaro mai shekara 1 kuma akalla mutane 4 sun ji mummunan rauni. Za kuma iya samun ƙarin waɗanda suka mutu, ya ƙara da cewa. Shugaban ƴan kwana-kwanan Daniel Negro ya kwatanta wutar da ta kama a ranar Alhamis a matsayin wacce ta shiga tarihi domin yawan mutanen da ta kashe. Jami'ai sun ce kimanin ƴan kwana-kwana 170 ne suka kai taimako wajen kashe wannan gobara. Dalilin tashin gobara a ginin har yanzu ba a sani ba.
A can ƙasar India kuma akalla mutane 15 ne suka rasa rayukansu, da yawa kuma suka raunana bayan da wata gobara ta kama a wani babban gini da ke babban birnin hada-hadar kuɗi na India, wato Mumbai. Mafi yawan waɗanda suka rasu mata ne. Wutar ta fara ne a wani wurin cin abinci a can saman ginin, kimanin ƙarfe 1 na dare. Daga bisani kuma ta kama ginin gabaki ɗaya. Shugaban ƙasar India Ramnath Kovind ya yi amfani da shafinsa na Twitter, inda ya miƙa saƙon ta'aziyarsa ga iyalai da ƴan uwa waɗanda abin ya shafa. Ya kuma yi musu fatan Allah ya ƙara sauƙi. Motocin ƴan kwana-kwana 8 ne suka yi aiki na fiye da awa 5 kafin suka kashe wutar. Ana ci gaba da binciken abin da ya haddasa gobarar.
Sanyi mai tsanani ya lullube gabas da tsakiyar Amurka, kuma daga dukkan alamu zai ci gaba na kwanaki har zuwa cikin sabuwar shekara. Mazauna garin Erie da ke jihar Pennsylvania sun ci gaba da haƙo ƙanƙara da ta sauka a farkon satin nan mai tsawon mita 1.5 a ranar Alhamis. Masana yanayi suna hasashen wata ƙanƙara mai yawan santimita 25 za ta kuma sauka nan ba da daɗewa ba. Haka kuma masu nazari a tsaunin Washington da ke jihar New Hampshire sun ce tsananin sanyi ya wuce kima domin nuna yadda sanyin ya yi tsanani. Wani har zubar da tafashasshen ruwa ya yi cikin iska, nan da nan tafashasshen ruwan ya zama ƙanƙara. ‘Yan raji a yankin na ƙoƙarin ɗauke marasa galihu daga kan titi da kuma matafiya waɗanda abin ya rutsa da su a kan hanya. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, wata ƙungiyar haɗin kan matasan Afirka mai rajin kare muradun nahiyar da ake kira UPG ta gudanar da wani taro a Sudan, inda aka tattauna kan batutuwan da ke addaban nahiyar da suka hada da kwararar bakin haure zuwa nahiyar Turai da kuma girke dakarun kasashen yammaci a wasu sassan nahiyar. Bayan wannan taron ne wakilin Muslim Mumuni Barma ya tattauna da ɗaya daga cikin jagororin wannan kungiya da ya halarci taron na Sudan a Yamai, ya kuma hada mana wannan rahoto.
A taron da kungiyar ta haɗin kan matasan Afirka Union Pan-African de la Jeunesse UPG ta gudanar a makon jiya a birnin Khartoum ne aka tattauna akan wannan batu na ci gaban girke dakarun kasashen yammaci a nahiyar Afirka. Sakamakon lura da yadda al'amarin ke kokarin fice gona da iri, yasa kungiyar UPG fara shirye-shiryen tuntubar jagororin matasa na dukkan kasashen wannan nahiya don yanke shawara guda, inji mataimakin shugaba Aliyu Umaru.
Shekarar jiya bayan zabe muka ce ba mu yarda da wannan recolonization, sun zo da don su yi mulkin mallaka. Ya kamata mu fara yin petition, mu fara yin declaration, mu fara yin pression. Tun da wannan pression declaration suna taimaka gwamnatin mu. Gwamnati da yawa a cikin Afirka suna tsoro. In ka ce base militaire wannan ya tai sai a yi maka kudeta. Amma in Nasaru ma sun gani population ne suka tashi, dole ne su yi lissafi su ce wanga mutum sun gani abin da muna so mu yi musu, kenan mu yi canja strategy. Tun da basu bari, interestinsu a nan Afirka ne yake.
Kwararar matasan Afirka zuwa Turai ta barauniyar hanya na daga cikin matsalolin da kungiyar haɗin kan matasan Afirka ta tantauna a kansu yayin wannan haɗuwa ta ƙasar Sudan.
Kwanakin baya mun gani a can Libya mutane matasan Afirka ana saida su. Menene ya kawo wannan matsaloli? In cikin kasashen su babu aiki, babu perspective, babu espoir. To, in ka gani cikin garinka ranka bai da amfani, to ko ka mutu ba komai bane ko baka ba. Kenan ya kamata ne shugabanmu na Afirka su tashi, sai tunda Nasaru su kullum ne suna ce ba su da abokai, interest din su ne suna gani.
Taron wanda bisa al'ada akan shirya makamancin sa a kowace shekara uku ya sake sabunta mutanen da za su jara gamar wannan kungiya, yayin da a ɗaya bangare aka magance wasu bambance-bambancen da ke tsakanin wasu kasashe membobin UPG.
Kasashen Larabawa suka ce Maroc bai da izini ya zamna cikin sal tunda ba su zo Union African ba kun kanku kun sani tun somai na bara sun koma kuma an yarda da su kike Union African muke ce musu mun matasa ba mu izini mu shiga cikin problem sakanin Sarawi da Maroc
matakin kullo da waɗannan shawarwarin ƙarshen taro masu kama da sake jan damarar kare muradun nafiyar Afrika na zuwa ne kwanaki kaɗan bayan ziyarar shugaban ƙasar Faransa a Niger yayin da ana ta bangare ƙasar Italiya ke gab da jibge ɗaruruwan sojojinta a wannan ƙasa akan hujjar yaƙi da ta'addanci da dai gefe daƙilewa bakin haure hanyar zuwa Turai Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
Allah Allah ya Allah hada kan mu Afirka mu sojuna manufar mu anan da mutangana zama na mutunci da lumana kuma babu nifaka da hiyana sai man girma kuma da lumana saban tsari na
to a gaida Sule Mumuni Barma to rundunar yan sandan jihar Akwa Ibom a kudu maso kudancin Najeriya ta ce an cafke akalla fursunoni 14 da suka tsire daga gidan yarin Akot Ekene dake jihar bayan da wani hargitsi ya sanadiyar fasa gidan kasan rotanni dai sun ce akalla fursunoni sama da 30 ne suka tsire daga gidan yarin ga rahoton da wakilinmu Sule wato Lamido Abubakar Sokoto ya aika mana daga birnin Port Harcourt
a wani lamari dai da ya shafi harkar tsaro kai tsaye a Najeriya inda wasu daruruwan yan gidan yare na garin Ekotabene dake jihar Akwa Ibom suka yi wata tada kayar baya suka balle daga gidan yarin wanda yayi jallin tserewar daruruwan yan gidan yarin sama da 30 kodayake dai an kai ga gano su daga cikin su tare da dawo da su a gidan yarin lamarin da ya kai ga kashe mutane hudu kuma da hakan ya sa na tuntubi commissioner rundunar yan sandan jihar ta Akwa Ibom jihar da lamarin ya faru Shaibu Ma'azu domin jin halin da ake ciki sai ya ce
a hakika mun da ki matakai daga lokacin da abin nan ya faru na sauka labarin cewa daga cikin wannan gidan yari abin ya faru ba daga waje suka zo daga ciki abin ya faru to an samu wanda ake tuhuma da laifuka da dandama wanda suka tsere a wannan lamarin to mun samu da ranar mun samu wannan labarin mun dauki matakai na ganin cewa wanda suka fice daga wannan gidan yari wanda sanannu wanda aka sani an tsare su anya kuma an bar su gidan yari daga faruwa abin zuwa yanzu ina jin an samu dai masu laifi kamar 14 wanda aka same su aka maida su
haka kuma commissioner yan sandan jihar ta Akwa Ibom ya bayyana cewa babbar barazana ce ga harkar tsaro waɗanda ake tsare da su su tsere
nan mun ga dace tuma zuna nan nan lai uka su ko shiga makami su ce san kai suna gidan yari kaga akwai dan sarari dan soki suna gidan yari suna tsare suna jiran hukuncin algari to yin sun koma cikin jama'a kawo na ga sai Allah san ko abin da su take akwai barazana dole akwai barazana ne da mutanen zuwa na harin suna nan akan ci suna da suna aiki sannan kuma mun samu karin bayani daga wajen sun jami'an gidan yari akan shirin cases da mutane suke tuhuma ake tuhuma su da shi muna aiki da su wanda suka bincike wannan cases din da duka dai irin labarin da ake da shi nasu daga ƙauyukan su daga inda abin ya faru da sauransu insha Allah za mu haɗa kai da duk wanda muka gani ya taimaka a tabbatar cewa an gano su
to sai dai kuma shugaban hukumar jami'an tsaro na gidan yari na jihar ta Akwa Ibom Mr. Alice Odita ya ba da umurnin bincika yadda aka fasa gidan yarin na garin Ekotabene a jihar ta Akwa Ibom ana samun irin wannan yanayi dai na fasa gidan yari fursunoni ke yi a Najeriya bisa zargin cinkoson da ya yawa a gidajen yarin kuma mafi yawan daga cikin fursunoni da ake tsare da su a gidajen yarin kasar suna jiran shari'a ne Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Port Harcourt Najeriya
to duniya mu bi ta asese to duniya mu bi ta asannu
to a gaida Lamido a Najeriya har ila yau hukumomin tsaro a yankin jihar Taraba sun ci hankula sun kwanta bayan wata hatsaniya da aka yi a marabar Baisa dake karamar hukumar Donga a jihar ta Taraba inda wasu al'ummomi suka samu sabani kan wani fili da za a gina wata kotu daga binnin yau daga rahoton da Ibrahim Abdulaziz ya aika mana
kamar yadda ma rahotanni da kuma shaidun gani da ido suka tabbatar wannan sabon rikici ya barke ne a mararaban Baisa da ke yankin karamar hukumar Donga da ke kudancin jihar wanda kuwa ya kaurin suna wajen tashi-tashi hankula bayanai dai na mako cewa Rikicin ya taso ne biyo bayan wani yunkurin sake gina wani kotu da ke daura da wani masallaci inda bangarori biyu na kabilin yankin wato Buban da kuma Beyen kowa ke cewa bangaren sa ne da hakan ko ya ja tashin hankalin inda ma har aka samu asarar rayuka biyu. Wani mazaunin yankin da bai so a bayyana sunan sa ba ya bayyana da lamarin ya auku da kuma halin ma da ake ciki a yanzu.
Mararaman ba isa amma tana yankin karamar hukumar Dongani. Yanda rigiman ya faru akan wannan kotu din batun gina kotu din to she su ɗan kabilan Buban suka ce ba isa a gina kotu din a gurin ba. To shi ɗan kabilan Benyi kuma wato kabilan Sanata Emmanuel Bacha suka ce lalle lalle shi an gina kotu. To she rigima ya taso da kai ga aka fitar da makamai aka da harbe-harbe. Bayan abin ya lafa sojoji suka zo daga taku suka lafar da abin. Sai abin kuma bayan tafiyar sojojin abin ya sake tashiwa kuma aka sake nan dai aka sake harbe-harbe da sauransu.
Kaman yanzu haka akwai jami'an tsaro a wajen?
Eh yanzu akwai jami'an tsaro a wajen.
An samu asarar rayuka?
An samu asarar rayuka amma yanzu wayannan na gani kenan da kuma wayannan suka ji raunuka. Amma yanzu an ce cikin wayannan suka ji raunukan wani din shi ɗaya daga cikin su ma ya samu cikawa. To ya kama asarar rayuka biyu kenan.
Kawai yanzu dai. Duk kokarin ji daga bakin ɗan majalisar dattawa da ke wakiltar yankin Sanata Emmanuel Bacha wanda ko aka ce shine ma ke son gina kotun abun fa ya cicira domin kona ta buga wayarsa amma ko ba dauka ba haka nan ma kuma babu amsa sagon katta kwana da na aike masa to sai dai kuma kakakin runa ɗan sandan jihar Taraban David Misal wanda ko ya tabbatar da faruwar lamarin yace hankula fa sun kwanta kuma a cewar sa kotun tube babu wanda ya a wannan tashin hankalin
abu ne wanda dai ya faru tsakanin mutane biyu wanda suka so su fahimci juna ba amma ina nake gaya maka ba wai abin ya taburbure ko kuma ya kai wani matsayi wanda ya lalace ba da cike da daya babu jin ciwo babu kone-kone babu kuma rasa rai a ciki.
Akwai wanda aka kama dangane da wannan lamarin?
Har yanzu dai tukuna muna kan bincike ba mu da wani bayani na wanda aka kama.
Shi dai wannan rikici na mako zuwa ne yayin da aka samu wani tashin hankali a tsakanin manoma da makiyaya a yankin Laudake Arewacin jihar Taraban inda nan ma aka samu asarar rayuka biyu kamar yadda kakakin rundunar 'yan sandan jihar ya tabbatar.
Kuma joint task force sannan kuma shi ko jama'a police ya kira shugabannin wannan wurin su tabbatar da cewa ba abin da ya faru.
Su bayanin sun ce an samu asarar rayuka kamar mutane 7 a wajen wannan ɗan hatsari na manoma da makiyaya wajen me ya gaskiya batun?
A'a mun tabbatar da asarar rayuka mutum biyu a wannan wurin tun daga faruwar kisa zuwa wannan wuri a kowane gefe an samu asarar rayuka.
Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraba kenan David Misal wanda kuma kawai yanzu tuni shugabannin al'umma suka so malaluben gano bakin zaren magance tashi-tashi hankulan da ke faruwa. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Ribar rayuwar zaman duniya zama lafiya, karewa lafiya tare da ƙoshin lafiya kuma zauna lafiya.
Allah ya kyauta agogo anan Washington DC na cewa 10 na safe ne da minti 18 wato 4 ne yamma kenan da minti 18 a can jihar ta Taraba da Yaounde da Yamai da kuma Injimina dake kasar Chadi. Ana tare ne da sashin Hausa na murya Amurka yanzu kuma ga shirin duniya Amurka.
Tun bayan da ya kama mulki a watan farko na shekarar 2017 shugaban Amurka Donald Trump yake yawan amfani da kirarin labaran bogi ko na kanzon kurege wato fake news a turance. An yi kiyasin kusan sau 180 shugaba Trump ya yi amfani da kalmomin fake news yayin da yake jawabi ko ake hira da shi ko kuma a lokutan da yake tsokaci wato zuwa lokacin hada wannan shiri kenan. Lamarin da ya haifar da rabuwar kawuna tsakanin Amurkawa kan inganci ko akasin haka na kafafen yada labarai. Yau kan tasirin waɗannan kalmomi na fake news wato labaran bogi ko na ƙarya da shugaba Trump yake yawan amfani da su za mu tattauna a kai. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. Sunana Mahmud Lalo. Tun bayan da ya karɓi mulki, shugaban Amurka Donald Trump ya yi ta kairuwa rana tsakaninsa da manyan kafafen yaɗa labarai da dama, inda yakan zarge su da yaɗa labaran ƙarya a kansa wato fake news kamar yadda ya saba faɗa da Turanci. Wannan lamari kuma a cewar masu lura da al'amura ya yi tasiri akan kasashen da 'yan jarida ba sa samun walwalar gudanar da ayyukansu.
If you want to discover the source of the division in our country, idan kana suka gane abin da haifar da rarrabuwar kaunan kasan mu, kada hangen ka ya wuce inda ake samar da labaran ƙarya, wato kafafen yada labaran marasa gaskiya wanda suke aiki domin neman suna maimakon su rika faɗan gaskiya.
To ba dai bakon abu bane shugaba Trump ya cicciki duk wani labari da bai kwanta mai a rai ba. Ya yi amfani da kalma ko kuma kalmomin fake news, wato labaran ƙarya zuwa ga abin da bai gaza sau 180 ba, tun bayan da ya karɓi mulki a jawabansa da dama, ko idan ana hira da shi ko kuma idan zai yi tsokaci kan wani lamari. Hakan ya sa masu fashin baki a fannin masu fafutukar tabbatar da walwalar 'yan jarida suka ce, wannan dabara tashi tana yin tasiri, a cewar Tom Rosenthal na cibiyar nazarin aikin jarida da ke nan Amurka.
He's very eager to have Twitter, mainstream news organization.
Shugaba Trump mutum ne mai shauƙin yin amfani da shafin sada zumunta na Twitter. Manyan kafafen yaɗa labarai sukan ɗauki saƙonninsa domin su yaɗa. Saboda haka idan ka kalli abin da kyau, yana amfani da su yana yaɗa manufofinsa ta hanyar amfani da kafafen yaɗa labaran da ya tsana. Amma kuma nan da nan sai kaga ya fusata da duk wani abu da ya gani a kafafen yaɗa labaran da yake
suka.
Lura da cewa shugaba Trump na neman ya ɓata musu suna, kafafen yaɗa labaran Amurka suka fara fitar da tallace-tallace kamar wanda gidan talabijin na CNN ya fitar domin kare kansa, inda ya wani talla da ke nuna Apple wato tufa yana mai cewa wannan tufa ne, amma wasu za su nanata muku cewa ayabace ayabace, amma kuma zahiri tufa ne. To sai dai wannan ikirari na fake news ko labaran ƙarya ko na bogi da Trump yake yin amfani da su ya sa wasu shugabanni masu mulkin kama karya a wasu sassan duniya suka fara kwaikwayonsa, inji Courtney Rush, wata 'yar jarida a Amurka.
We saw the term fake news being used in the Philippines, in Russia, in China, in Egypt to justify their.
Mun ga yadda ake amfani da waɗannan kalmomi na fake news, wato labaran bogi, a Philippines da Russia da China da Masar domin muzanta kafafen yaɗa labarai da 'yan jarida. Mun kuma ga yadda China ke cewa to Amurka ta fara gane abin da muke ta faɗa kan cewa kafafen yaɗa labaran su na da matsala. Amma kuma wannan ba abu ne da muke so mu gani yana faruwa a sassan duniya ba.
Ba da jimawa ba, an ga yadda shugaban kula da sashen rumbun adana bayanan China yake alakanta labaran bogi wajen kare dalilan da yasa China ta zo ta ƙarshe a jerin ƙasashen da ke samun walwalar yin amfani da yanar gizo. Ren Xiaolin shi ne mataimakin ministan ma'aikatar kula da rumbun adana bayanan China.
Even countries like the United States and Europe.
Har kasashen irin su Amurka da yankin nahiyar Turai duk suna magana akan wannan batu na kafafen yaɗa labarai na zamani, kan waɗannan labaran bogi da jita-jita da ke zama ruwan dare. Ta yaya za mu shawo kan wannan matsala? Wannan batu ne da ya shafe mu baki ɗaya.
How should we deal with this? We are all facing this together.
To a iya cewa amfani da waɗannan kalmomi na fake news ko kuma labaran bogi na yaɗuwa, domin shugaban Syria Bashar al-Assad ya yi watsi da wani rahoton ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights, wacce ta rawaito cewa ana mutuwa a gidajen yarin sojoji, inda shugaba Assad ya kwatanta rahoton da cewa yanzu muna cikin wani zamani na labaran bogi ko kuma fake news. Baya ga haka, shugabannin ƙasashen da ake musu kallon suna mulkin kama karya da suka hada kamar da Thailand da na Cambodia da Prime Minister Malaysia duk sun yi magana kan labaran na bogi. Kai hasali ma a Singapore, ƙasar na duba yiwuwar ƙirƙiro wata doka a shekara mai zuwa wacce za ta riƙa hukunta masu yaɗa labaran bogi. Magu Ewen, 'yar jarida ce a ƙungiyar 'yan jaridu ta ƙasa da ƙasa, wato Reporters Without Borders.
That has seemed to embolden those leaders in thinking that what they're doing.
Hakan kamar yana ƙara baiwa shugabanni wani ƙwarin gwiwa ne, inda suke tunanin za a lamunci abin da suke yi.
Shugaba Trump dai ya sha karɓar bakuncin shugabannin da ake musu kallon masu mulkin kama karya ne. Baya ga haka, a kwanakin baya ya yi bi shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan, duk da cewa an saka Turkiyyar a matsayin ƙasa ta farko da aka fi garkama 'yan jarida a gidan yari a duk faɗin duniya. Jama'a, da aka muka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar Amurka, sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma Peter Helen da ya haɗa ainihin rahoton, ni Mahmud Lalo nake cewa mu huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko a yau yace, domin magance matsalar man fetur a Najeriya, a dawo da tallafin fetur amma a kore duk wani tsohon kore dake ma'aikatar man fetur. Manyan dillalan fetur irin su Wani da Wani, duk gwamnati ta kawar da su, a jawo wasu su mai gurbin su domin su ne babbar matsalar. Akalla kowace karamar hukuma dake kasar nan, gwamnati ta ce ta samar da gidajen manta a guda uku. Sannan a hanzarta wajen tono fetur din Maiduguri, matatun man fetur da muke da su a gyara su, kuma a sake sabbi idan haka ta faru insha Allah za a ga sauyi mai amfani. Sako daga Nasiru Kainuwa Hadeja. Sai sako na gaba da yake cewa mu dai fatan mu ita ce rundunar sojin Najeriya za ta yi amfani da waɗannan makamai da kasar Amurka za ta sayarwa da gwamnati wajen fatattakar sauran burbushin mayakan Boko Haram da suka rage. Kada a yi amfani da su wajen take haƙoƙin fararen hula da basu ɗauke da makamai. Sako daga Muhammad Salihu Ƙauren na Moda da Salihu Isa Fana. Wannan sakon kuma ya fito daga hannun Sadi Energy Tandari Fatiskum, yace fatan alkhairi ga muryar Amurka. Muna ta yi tsohon ɗan wasan ƙwallon ƙafa na Liberia wato George Weah murna bisa lashe zaben shugaban ƙasa da yi, wannan ba ƙaramar nasara bace ga mu matasa. Allah ya taya riko amin. Sai sakon da ya zo daga hannun Isa Lawar Girgir, magajin garin Girgir, jihar Yoban, Najeriya. Yace assalamu alaikum BOA Hausa. Allah ya sa taron masana kan farfado da martabar ilimi wanda ake gudanarwa a Kano haka ta cimma ruwa. Sai sakonmu na ƙarshe da yake cewa a gaskiya mu dai talakawan Najeriya mun gaji da gafara sa ba mu ga ƙaho ba. Ya kamata kamfanin NNPC gwamnati su fito su yi mana bayani akan matsalar man fetur da ta addabi al'ummar ƙasar mu Najeriya. Sako daga bangogar Maya Abdulsalam mai walda Gas Dambam.
Yanzu kuma sai labarai a takaice.
Wani dan bindiga da ya bude wuta a kofar wata coci a kudancin garin Cairo dake Misra ya kashe akalla mutane hudu, ya kuma raunana fiye da mutane biyar, akalla daya daga cikin waɗanda suka rasu dan sanda ne. Rundunar sojojin Amurka ta ce taimakon da take baiwa gwamnatin Somalia kwalliya na biyan kudin sabulu cikin shekara daya. Gwamnatin shugaba Trump ta kara hare-haren da take kaiwa kan yankin sa kan kungiyar Al-Shabaab. Ma'aikatar harkokin wajen kasar Korea ta Kudu ta ce ta samu nasarar kwace wani jirgin ruwa mai dauke da tutar Hong Kong wanda ya juye mai a jirgin ruwan Korea ta Arewa, duk da cewa Majalisar Dinkin Duniya ta yi gargadi akan yin hakan. Kamfanin dillancin labarun Korea ta Kudu mai suna Yamhap ta bayyana cewa jami'ai masu aiki kan iyakar Korea ta Kudu sun ce jirgin ruwan mai suna Lighthouse Winmore ya juye tataccen man fetur ton 600 a cikin wani jirgin ruwan Korea ta Arewa. Wata gobara da ta kama a wani ginin bene a birnin New York ta kashe akalla mutane 12. Magajin garin birnin New York Bill de Blasio ya ce wutar ta kashe 'yan garin New York guda 12, ciki har da wani yaro mai shekara daya, kuma akalla mutane hudu sun ji mummunan rauni. Za su iya kuma kara rasa waɗansu mutanen a nan gaba. A can ƙasar India kuma akalla mutane 15 ne suka rasa rayukansu, da yawa kuma suka raunana bayan da wata gobara ta kama a wani babban gini da ke babban birnin hada-hadar kuɗi na India wato Mumbai.
Masu haro da aka makawo ƙarshen shirin namu amma na wannan lokaci, amma kuma idan Allah ya kaimu an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi wato 8:30 kenan agogon Ghana, za mu dawo da wani sabon shirin. Idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da bidiyo, za a iya garzaya shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu a madadin ita Hafsa ɗan mai soro da ta ne gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin baki ɗansa, sai injiniyanmu Dan da ya daidaita mana sautuka. Mahmud Dalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Sai dai kada ku nisa ga Usman Kabara nan da Hafsa Maina da shirin yau da gobe. Ai sauraro lafiya.